Wannan karo 'yan sanda sun kama Omole Shaore da gurfanar da shugaban kotu ne don zarginsa da tada fitina da gudanar da haramtaccen taro.
Unlawful assembly and then inciting public disturbance to the extent somebody is calling that there should be a change of government by other means other than the constitutional.
Wani yana kiran a sauya gwamnati ta hanyar makarkashiya ba tare da bin tanadin tsarin mulki ba. Inji lauyan bangaren shigar da kara James Idacheba. Lauyan Shaore mai suna Marshall Abubakar ya ce Shaore ya shiga kare masu zanga-zanga yayin da ya gana dukan ɗaya daga cikinsu a yankin Gudu da ke Abuja.
And Shaore came in and intervened and said, "Why are you harassing an innocent citizen?" And it was at that point that the leader of the team, what was the name? DSP Altine Daniel, had booted Mr. Omole Shaore in the nose and gave him a broken nose.
A lokacin da Shaore yake sa baki don dakatar da cin zarafin mutumin, sai jami'ar 'yan sanda DSP Altine Daniel ta yi dirar miki a kansa har da fasa masa hanci, inji Marshall Abubakar. Lauyan ya ci gaba da cewa an kai Shaore ofishin jami'an SAS da aka soke, aka ci gaba da azabtar da su.
This was just an attempt to continue the persecution of Shaore by the Buhari regime. So
Shaore ya zargi gwamnatin Buhari da cin zalinsa, yana mai cewa ya gano ma har yanzu ba a rushe rundunar SAS ba.
The position of this country right now on police brutality, that they pounced on me to broke my nose. When they took me to the abattoir, I discovered that the Nigerian government has not ended SAS. They mobilized SAS officers to also beat us up and force us into detention at Abattoir, one of the notorious SAS detention centers.
Lokacin da aka kai mu ofishin tsare mutane na Abattoir, tsohon ofishin SAS na Abuja, na gano gwamnati bata rushe SAS ba. Dan sun tattaro 'yan SAS din suka doke mu da tura mu ɗakin tsare mutane. Alƙalin kotun Mabel Shegun Bello ya tsayar da talatan nan don duba neman belin Shaore. Nasiru Adamu El-Hikaya, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.